Yayin da duniya ke tunawa a yau da ranar ƴancin ƴan jarida ta duniya, jamhuriyar Nijar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bin sahun takwarorinta na duniya domin karrama wannan ranar, inda Malam Muhammadu Lawali Danɗa, ministan sadarwa na ƙasar, ya yi jawabi a kahohin yaɗa labarai na gwamnati a madadin hukumomin ƙasar, inda ya bayyana wa ƴan Nijar ire-iren matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar ke ɗauka domin ƙara inganta aikin jarida da ke baiwa ƴan ƙasar damar faɗin albarka cin bakunan su a cikin tafarkin demokaradiyya, inda yake cewa zagayowar wannan ranar na zuwa ne a daidai lokacin da aka girka sabbin magabatan hukumar sadarwa ta wannan kasar da za su share shekaru biyar a nan gaba suna daidaita aikin jarida. Haka ma hukumomin wannan kasar tun daga shugaban kasa zuwa firaminista a cikin tsarin ayyukan gwamnati na shekaru biyar ta ɗauki matakan saita aikin jarida ta hanyar ɗaukar sabbin dokoki da za su gyara wannan aikin da ma sake raya yanayin aiki na kafofin yaɗa labarai na gwamnati da masu zaman kansu, tare da girka sabbin na'urorin da za su sa a kamo talabijin a sauƙaƙe. A nasa ɓangaren Alhaji Mati Alhaji Musa, shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta jamhuriyar Nijar, cewa yayi babu maganar demokaradiyya da zaran babu ƴancin ƴan jarida. Wannan ko a lokacin da yake yin furci a wurin wani taro albarkacin ranar ta yau ta ƴancin ƴan jarida, inda ya ce idan muka tabo aikin jarida wanda a yau muke tunawa da ranar ƴancin ƴan jarida, yana nasaba da ƴancin faɗin albarkacin baki da ke zama wani gimshiƙi da ke tabbatar da demokradiyya wanda yake abin yau da kullun ne. Sai dai aikin na ƴan jarida na cin karo da matsaloli da dama da ƴan jarida ke tunkara a cikin ayyukan nasu, kamar yadda waɗansu daga cikinsu suka bayyana min a yau da sahe.
Ban Musa Zika, ɗan jarida ne a langarin Benin Kwanne. Babban matsala, babban ƙalubale wanda mu ƴan jarida ke fuskanta shine rashin yanayi kyaukyawa na tafiyar da ayyukan namu. Idan aka ɗauka gwamnati ba ta kula da abin da ya shahi ƴan jaridu, musamman ma ɓangaren irin tallafin da ita gwamnati take cewa tana ba ƴan jarida, an sha kai musamman kundi wanda ya kamata a ce an rattaba hannu a kan shi, wanda zai ba da dama ƴan jarida su shiga cikin yanayi mai kyau. Sai dai abun har yanzu dai shiru kake shi kamar an shuka dusa ba a shi wani labari ba.
Kana dai Zuwaira Bube, ma'aikaciya ce ko ince ƴan jarida. A idan mutane ana iya ganin kamar muna da inci, amma in ka ɗauka a cikin yanayin tahiyar aikin namu, a gaskiya muna fuskantar ƙalubale. Zaka gani an san matsayinka na ɗan jarida, neman labaru kake. Zaka iya tahiya wani wuri ka ce kana son ka samu labari, sai ka ga mutum ne ya gwada maka a'a shi bai iya magana da kai, ko kuma a'a sai ka tai ka nemo wani sai ya bashi izini sannan shi magana, alhalin shi ne a daidai wurin ko kuma aikin shi ne shi ya kamata shi maka bayani.
Duk da samun ci gaba mai yawa a fannin aikin jarida a jamhuriyar Nijar, ana iya cewa da sauran zo mu kaba kasancewa ɗan jarida na fama da matsaloli barkatai da suka kasa cimma warwarewa daga hukumomin ƙasar, koda aikin na jarida zai samu ya sakata ya bararrake a jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.